Mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail Akaro na biyu da na sake dawowa daga nan kotun magistrate mai lamba 47 karkashin mai shari'a Hadiza Muhammad Hassan inda kotun ta aike da wani mutum mai suna wato Bara'u Sa'idu gidan gyaran hali zuwa ranar 11 ga watan 10 wannan mutum wanda ake zargin sa da laifin kisan kai kunshin tuhumar ya bayyana cewar wato wani mutum mai suna magaji Yusuf shine yaje korafi a charge office ta Bagwai akan cewar yana gona yana noma shi wanda ake tuhuma Bara'u Sa'idu ya zo da itace ya maka masa aka daga baya kuma bayan yan sanda sun karbi wannan kara shi mai kara Allah ya masa rasuwa yanzu haka an zo kotu an karanta kunshin tuhuma sai dai wato shi wanda ake tuhuma din ya musanta wannan zargi da ake yi masa kuma kotun ta umarci magatakardar kotun Naziru Muhammad Damusawa da ya cikewa wannan mutum takardar ajiya a gidan gyaran hali zuwa wasan rana da muka ambata domin a sake gabatar da shi a gaban wannan kotun Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 47 wadda take unguwar No Man's Land.